White House Pom.
Aha, Bachaza to Suna. Wanda Hakay. After zero, Dara the Bell of Wobble featuring.
Nene kun san bana san rai ne baba kai yabe ni kaga kai ne ka goya ni abin da ce wada aibe ni crown studio ce da rai ne ni har na samu kudi na ni na biyero din yan zamani baba ka goya ni wasu sun ce wai ka kore ni ni ba a gane ni ba ka so nake mai babban launi rubun babban motsi nake karyar yaro ya dauke ni Naji Adam Zango.
Ah ah. Aiya kai, Ado Isa wanda ne nazo nake ta baje. A gurin wasu dan wale nake, a gurin wasu dan hoto. Ga dai sautin mun buga, ƴan mata sai naji kamar su mutu. Sama nace, a gaya musu, abincin wani gobar wani. A gaya musu, abin san wani maki wani.
Allah shi yake yadda so ne shi ya sallale lalale lalale